Sai aske Kumar wanda aka dade ana jira ya fito a wannan Juma'ar a gidajen fina-finai a kasar India. Bayan da ada can baya aka dage nuna film din domin baiwa film din Sanjay Leela Bhansali mai suna Fatma Bhat damar cin kasuwar ranar bikin zagayowar kasancewar kasar India Jamhuriya. Film din na Akshay Kumar wanda aka shirya akan yadda ake tsangwamar mata a kasar India bisa batun jinin al'ada, daga dukkan alamu film din ya samu karbuwa a wajen jama'a, ganin cewa dama Akshay Kumar ya kasance mai yin fina-finai da ke da tasiri ga rayuwar mutane. Wannan film lalle ya bayyana irin yadda ya kamata maza su kula da rayuwar mata. Ba a ganin tamkar abin kyama ba idan suna al'ada kamar yadda yake a wurare da dama a kasar ta India. A baya ya fitar da wani film mai suna Toilet Extreme Kata, film din da ya tabo batun yadda jama'ar kasar ta India ke yin bayan gari a wuraren da basu dace ba, ganin cewa shahararren jarumin na Bollywood baya ga an karar da jama'a akan sakonnin da yake son miƙawa ga jama'a, haka kuma yana dabarun nishaɗantar da jama'a cikin fina-finansa. Ganin irin wannan kokari da jarumin ke yi a fina-finansa, a cewar waɗanda suka kalli film din a ranar farko sun ce lalle ya cancanci a yaba mishi, inda suka ce ya tabbata jangon zuwa a Bollywood. Tere dekh ke jawani goriye dil kar da shaitani goriye.